الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imam abu abdurrahman محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكراتو واندى يغباتا دا تيموكوان الله سبحانه وتعالى منغم أكراتو تكين الفائدة الأولى أتو فائدة تفرقو تكين فائدو دي نسلاتي غمائكي صلى الله عليه وسلم واندى أيو إن شاء الله سبحانه وتعالى ذا متاشد غفرقوان فائدة تبو قال المصنف رحمه الله عليه الفائدة الثانية ما لا الله سبحانه وتعالى يتكنس الرحمة يتي فائدة تبيو واتوتكين فوائد ولندسكي دعلاقة دسلاة جمعيكي صلى الله عليه وسلم ويرى القارئ الكريم أن هذه الصيغة على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم واتو القارئ الكريم واتو ميكراتو وانديكي ميكرمتي وانديكي كرنت سنة مايكي صلى الله عليه وسلم laylan naharan sabahan masa'an zai ga cewa anna hadhihi siyaga wato hakika wadannan siyogi wadannan anwa na salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam al-ikhtilafi anwa'iha akan sassafawar nau'in su wani hadithan abu mas'ud ne wani hadithan abu sa'id ne wani hadithan ubay ibn ka'b ne Ka'ab ibn Ujra wani hadithin Abdurrahman ibn Abi Layla ne wani hadithin Abu Humayd ibn Sa'idi ne wani na Abu Huraira ne Al-ikhtilafi anwa'iha akan sassabawar nau'in su fiha kulluha as-salatu ala alin nabi to a cikin su dukkanin su gabaki ɗayan waɗannan wato salatai akwai salati ga alayen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma matansa da kuma zurriyarsa tare da shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama din za mu ga cewa cikin anwa da muka gano wanda muka karanta a baya kusan nau'i guda bakwai wanda malam ya kawo a kowanne salati za mu ga cewa akwai salati ga alayen ma'aiki da kuma iyalansa da kuma zurriyarsa falizalika yace to saboda haka ne falaysa minas sunnah baya daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wala yakunu munaffidan lil amrin nabawi man iqtasara ala qawlihi allahumma salli ala muhammadin fa hasb hakanan dukkan mutumin da ya takaita akan fadarsa akan fada da yace allahumma salli ala muhammad kadai wala yakunu munaffidan lil amrin nabawi baya kasancewa mai dartarwa ga umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yana cewa ayi mai salati to dukkan mutumin da ya tsaya akan Allahumma salli ala Muhammad kadai ba tare da ya saka alayen ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba tare da ya saka matayen ma'aiki ba tare da ya saka zurriya ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba to baya daga cikin karantarwa ta ma'aiki takaitawa akan hakanan bal bari dai la budda min al-ityan albani yace ba maka ha dole ne min al-ityan da zawwa bi ihda hadhihi siyaghi da daya daga cikin waɗannan siyogi na salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da zawwa da ita kamilatan halin kasancewarta tana cikakkiya. Dole ne dukkan mutumin da zai yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam, wato imma ya dauki hadithin Abdurrahman ibn Abi Layla wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi akan shi, yazo da wannan siga din imma ya dauki hadithin Abu Humaid Nisa'idi wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi akan fitar da shi, wanda shi ma sigar a ciki akwai salati ga ma'aiki da alayensa da matansa da zurriyarsa. Imma ya dauki hadithin Abu Sa'id al-Khudri wanda al-Imam al-Bukhari ya kadaita da fitar da shi. Imma ya dauki hadithin Abu Mas'ud wanda shi kuma al-Imam Muslim ya kadaita da fitar da shi, ko kuma wadansu wanda suke cikin sunan kutubu sunan. Shine yace ba maka ha dole ne yazo shi da daya daga cikin waɗannan sigogi kamilatan, yazo da ita wannan siga din halin kasancewarta tana cikakkiya, kama ja'at anhu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ta zo ta daga bakin mai ita farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La farqa fi dhalik, Albani yace ba bambanci fi dhalika cikin wannan bainat tashahhudil awwal wal akhir, tsakanin tahiyya ta farko da ta biyu, ba rabewa tsakankanin tahiyya da farko cikin zawwa da salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Bayan mutum ya yi tahiyya a zama na farko, to zai yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam, kamar yadda bayan ya yi tahiyya a zama na biyu zai yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ta ce wa huwa nassul imam Shafi'i fil ummi, wato wannan shine bayani karara wanda al-imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yayi nassi akan shi a cikin littafin sa al-umm, wato a cikin littafin al-umm juz'i na 1 safha ta 102. Fa qala, wato al-Imam Shafi'i yace wa tashahhudu fil ula wa thaniyati lafzun wahid, wato tahiyya a cikin zama na farko da tahiyya a cikin zama na biyu lafazi ne guda daya, la yahtalifu, baya sassabawa. A zaman tahiyya ta farko, wato at-tashahhud da salatin da zaka yi, da kuma zaman tahiyya na biyu da at-tashahhud da salatin da zaka yi, wato san makalkal, baya sassabawa. Wa ma'ana qawli at-tashahhud, wato al-Imam Shafi'i yace ma'anar abin da nake nufi da nace at-tashahhud, ce ina nufin at-tashahhud was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wato ina nufin tahiyya da kuma salati ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam. La yujzihi ahaduhuma 'anil akhar, wato ɗayan su baya wadatarwa kan bacin ɗaya, dole sai an zo da guda biyu, an zo da tahiyya da kuma salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ba a cewa mutum yayi iqtisari akan wato karatun tahiyya kadai ya bar salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam a zama na farko, kamar yadda zamu ga cewa wannan ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai na musulunci. Na'am. Wa amma hadithu kana la yazidu fi raka'ataini ala at-tashahhud, Albani yace amma hadithin da ma'aiki alaihi salatu wassalam, Aisha tace ma'aiki ya kasance baya karawa a cikin raka'o'i guda biyu da baya karawa akan tahiyya a zama na farko, wato zaman tahiyya na farko iyakaratin tahiyya yake baya yin salati. Albani yace fa huwa hadithun munkar, wato hadithi ne wanda yake abin kyama, hadithi ne wanda yake munkari, kama haddathtuhu fi dha'ifa, kamar yadda na tabbatar da wannan magana a cikin littafin silsilatul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a, wato san idan mutum ya koma karkashin hadithi na 5816, wato zai samu bayani a can. Zamu ga cewa wannan hadithi na nana Aisha, waɗansu daga cikin malamai sun hassana wannan hadithi, shi yasa zamu ga waɗansu daga cikin malaman malikiya sun tafi akan cewa a zaman tahiyya na farko zaka takaita ne akan iyakaratun tahiyya din, ba zaka yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ba, a zama na biyu kuma sai ka yi salati ga ma'aiki, sai kuma ka nemi tsari ga abubuwa guda hudu wanda ma'aiki ya yi bayani akan su, hadithin Abu Huraira da na Aisha, kamar yadda yake cikin sahihaini sannan kuma sai ka yi addu'a da abin da kake so na duniya da na lahira kamar yadda hadithin Abdullahi dan Mas'ud ya tabbatar wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Mun gane da kyau. To amma Albani ya ce hadithi ne wanda yake munkari. Yace na yi bayani dalla dalla a can littafi na silsila idan ka koma wato zaka samu bayani a ci. Ala Albani sun yi wahala sai wa aiki. Wa inna min ajaibi hadha zaman. Albani ya ce hakika yana daga cikin abubuwa na mamaki na wannan zamani karni na 15. Wa min al-fawda al-ilmiyya fi, sannan kuma yana daga cikin fawda hayaniya ta ilimi a wannan zamani, an yi juru a ba'dun nas, wato shashe daga cikin mutane wanda suke da'awar ilimi, wato su yi jura, wato su yi tsaurin kai. Wa huwa al-ustad Muhammad Is'af an-Nashashibi, wato shi ne al-ustad Muhammad Is'af an-Nashashibi fi kitabihi a cikin littafinsa da yayi al-islamu sahihu, ya mai wannan suna wato musulunci ingantacce, wato musulunci wanda yake dalla dalla, wanda yake ingantacce, wanda ba kura a cikinsa. Wato yayi bayani akan cewa yayi tsaurin kai ala inkaris salati ala al-alifi salati alayhi sallallahu alaihi wasallam, yayi inkarin yin salati ga alaye na ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da zaka yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Wato a cikin littafinsa al-islamu sahihu yace idan muka kallaci doran al-qur'ani, al-qur'ani bai umarce mu da muyi salati ga wani ba daga cikin mutanen ma'aiki, iya ma'aiki kadai al-qur'ani ya umarce mu da muyi mai salati. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, da haka yace to idan muka bi doran al-Qur'ani abinda zahiri na al-Qur'ani ya tabbatar shine ba zancen mu saka alayen ma'aiki da matansa da zuriyarsa cikin salati a gare shi. Al-Razmi min wurudi zalika fi sahihain, Albani yace tare da cewa kuma akan Tirmidhi hancin shi akas, shi wannan malami wanda yake da'awar sanin musulunci, akan cewa kuma waɗannan hadisan sun zo su cikin Bukhari da Muslim, wa ghairihi ma da waɗansu Bukhari da Muslim da sauran kutub na sunna sun zo su an jam'in min as-sahaba, daga kunzumi na sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, ba wai malami ɗaya bane ma cikin sahabbai, ba sahabi ɗaya bane cikin sahabbai ya rawaito salati ga ma'aiki wanda yake kunshe da salati ga alayensa da zuriyarsa da iyalansa. Minhum Ka'ab ibn Ujra, daga cikin su akwai Ka'ab ibn Ujra, wa Abu Humayd al-Sa'idi, da Abu Humayd al-Sa'idi, wa Abu Sa'id al-Khudri, da Abu Sa'id al-Khudri, wa Abu Mas'ud al-Ansari, da Abu Mas'ud al-Ansari. To za mu ga cewa hadithin Ka'ab ibn Ujra da Abu Humayd al-Sa'idi Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi akan fitar da shi. Hadithin Abu Sa'id al-Khudri Bukhari ya fitar da shi, hadithin Abu Mas'ud al-Ansari Bukhari ya fitar, Muslim ya fitar da shi, wa Abu Huraira da kuma hadithin Abu Huraira, wa Talha ibn Ubaidillah da kuma Talha ibn Ubaidillah. Wannan zamu ga cewa kowanne daga cikin su ya fitar da hadisi wanda yake magana akan salati ga ma'aiki, ya rawaito daga ma'aiki wanda kuma a cikin shi akwai ambaton alayen ma'aiki da matansa da kuma zuriyarsa. Wa fi ahadithihim, wato a cikin hadisan su gabaki da kowanne, annahum sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, hakika sun tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, suka ce da shi kaifa nusalli alaika, sace ya rasulullah yaya zamu yi maka salati, kaka zamu yi maka salati, wata kaifiyya ce zamu yi ta yi maka salati, saboda duk abin da ya shafi ibada, ibada tauqifiyya ce, ba za ka buji kirji ba ka yi wani abu a cikin ibada ba tare da ka samu lasisi daga Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ba. Fa allamahum sallallahu alaihi wa sallama hadhihi siyaqa, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato sai ya karantar da su, ya koyar da su waɗannan anwa, waɗannan sigogi na salatin nashi. Hadithun Ka'ab ibn Ujra, wato a ciki akwai ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim cikin riwayat Bukhari, nan kuma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
an gane da kyau. Haka hadithin Abu Sa'id al-Khudri akwai ala ali Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Haka na Abu Umayd bin Sa'id, haka na Abu Mas'ud al-Ansari. Na Abu Mas'ud al-Ansari. Wa hujjatuhu fil inkari, to shi hujjar wannan malami al-Ustaz Muhammad Isa'af an-Nashashibi, wato hujjarsa cikin muso da yayi akan abin da ya shafi ba salati, ba a yin salati ga alayen ma'aiki alayhi salatu wassalam, anna Allah ta'ala lam yadhkur ahadan, mun ga ahadan din, anna Allah ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki, lam yadhkur ahadan, bai ambaci mutum daya ba, ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, tare da ma'aiki sallallahu alayhi wasallam, fi qawlihi, cikin fadar Allah ta'ala da yace sallu alayhi wa sallimu taslima. Mun gane da kyau, Allah ta'ala bai ambaci kowa ba daga cikin makusanta ma'aiki alayhi salatu wassalam, bai ambace shi tare da ma'aiki ba, cikin fadar Allah ta'ala da yace sallu alayhi, ya ku wadanda suka yi imani yi salati ga ma'aiki alayhi salatu wassalam, yi gaisuwa, iya gaisuwa ga farin jakada sallallahu alayhi wasallam. To wannan ita ce hujjarsa. To saboda Allah ta'ala bai ce ba sallu alayhi wa ala alihi azwaji. To umma ankara, Albani yace sannan yayi musu, wa balaga fil inkari an yakuna sahabatu qad sa'aluhu sallallahu alayhi wasallam zalika su'al. Wato shi wannan Ustaz Muhammad Isa'af yayi musu, ya zurfafa cikin musancewa shi bai ma yadda ba a ce wai sahabbai sun tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya za su yi bai salati, ce wannan din shaci fadi ne, a ce wai sahabbai har sun zo sun tambayi ma'aiki kaka za su yi miji salati, tare da cewa kuma wannan alqur'ani ya sauka ne da yarensu na larabci, saboda sun san as-salatu addu'a ake nufi ai da larabci, ce bai ma dace ba a ce sun tambaye shi. To لأن الصلاة معروفة للمعنى عندهم، سبب الصلاة معنى سنة نيات أودنس، وهو الدعاء وشين الدعاء، إيش سبب الصلاة معنى الصلاة أودنس ولا ربا وصحبين ما يكي عليه الصلاة والسلام معنى سنة نيات أودنس، تو فكيف يسألونه تك أكان هذا سجس تبيش، أي أبني وندي كي سنة نيات أودنس، شو أنا أصلاً لو كتشن ya zamanto mutun yayi karatu, ya karanci lugha amma bai karanci shari'a ba, to sai ga wadansu abubuwan da zai yi wanda ya fara karatun shari'a amma wanda bai nisa sosai ba zai faɗi wata maganar ba. Wannan malami a bangaren lugha ya fahimci lugha sosai, to amma saboda yayi wa wato sunna ta ma'aiki kutse, shi kuma da Allah ta'ala ya ce wa atul buyuta min abwabiha, sai ya zamanto ya buga jihi a bangaren sunna din. Amma Albani za mu je da yabi sharadi kace-kace a gaba insha Allah. Wa hadhihi mughalaqatun makshufa, wato Albani yace wannan mughalaqa ce, wannan cakudawa ce, wanda al'amarin da a fili yake karara, ayaye take a bayyane take. Da anna su'alahum lam yakun alama an as-salati hatta yarida ma zakara, wato saboda tambayar sahabbai da suka yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam, suka ce kayfa as-salatu alaykum ahlal bait, bai kasance ba akan ma'anar salatin ba, wai suna tambayar shi ban me as-salatu yake nufi, har ma da zai koro wannan abin da ya ambata da cewa wato salati ma'anar je sananniya ce a wajen su sahabbai. Wa inna ma kana an kayfiyati as-salati alayhi, sanin dai kadai tambayar su ta kunshi abin da ya shafi kaka za su yi wa ma'aiki din salati, ba wai me ma'anar salati yake kunshe da shi ba. Akwai bambanci tsakankanin ma'anar salati da kuma kaka za a yi shi, mun gane. To tambayar da suka yi su ba wai suna tambaya bane game da abin da ya shafi ma'anar salati din, saboda ma'anar salati din sananniya ce a wajensu, suna tambaya ne game da abin da ya shafi kaka za su yi salati ga ma'aiki alayhi salatu wassalam, mun gane. Saboda Ka'ab ibn Ujra yace fa inna Allah qad allamana kayfa nusallimu alaykum fa kayfa as-salatu alaykum ya Rasulullah ahlal bait, mun gane da kyau, kayfiya suka yi tambaya ba wai ma'anar shi ba. kama jaa fi jami'ir riwayat, kamar yanda yazo a cikin dukkanin riwayoyi, alama sabaqatil isharatu ilayhi, akan yanda ishara ta yi nuni zuwa gare shi, ta gabata a baya zuwa gare shi. To wahina idin, a wannan lokacin idan muka kallaci cewa kaifiya suke tambaya ba wai ma'ana ba, wala garabata, ba wani bakon abana. Abu ne wanda yake sananne, saboda zamu ga cewa sallah, Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata, amma zamu ga sahabbai na maike alaihi salatu wassalam sun yi ta yi wa maike alaihi salatu wassalam tambaya game da abin da ya shafi sallah. Mawaqituha, zamu ga hadithin Abu Musa al-Ash'ari, wanda wani ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an awqatis salati, an mawaqitis salati, yana cikin sahih Muslim. Manzo Allah bai ce mai komai ba, yayin sallar asubahi lokacin da alfajiri yake to, kowa daga cikin ƴan uwansu, daga cikin sahabbai baya ganewa dan uwansa, haka yayin sallar a lokaci. Az-zuhr yayi ta lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama, la'asar yayi ta lokacin da rana tana madaukakiya, magruba yayi ta lokacin da rana ta fada, isha yayi ta lokacin da ash-shafaqu ya fada. Wa shagari sai jinkirta sallar asubahi, lokacin da ya gama sallamewa daga sallar asubahi kusan gari ya batta, ya jinkirta sallar la'asar har sai da az-zuhr kusa da lokacin la'asar na jiya, ya jinkirta sallar la'asar sai da rana ta fara fadi fadi, sai kuma ya jinkirta magruba sai da rana ta kusa, sai da kuma wato shafaqi ya kusa bacewa, sannan kuma ya jinkirta sallar isha har zuwa wato tsakiyar dare. Sai manzo Allah ya ce ina wanda yayi tambaya game da lokuta da sallah, ya ce wannan alwaqtu baina hadaini, duk da na cikin sayyid Muslim. In gane da kyau, to zamu ga cewa kaifiya ake tambaya ba wai ma'ana ba. In gane, to da haka yace fala garabata, li'annahum sa'aluhu an kayfiyatil shar'iyya la yumkinuhum ma'rifatuha illa min tariqi shari'il hakim al-alim, saboda sun tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ne dangane da kaifiyar da shari'a ta musulunci ta tsara wanda za a yi wa ma'aiki salati da wannan kaifiya, wanda ba zai yiwu ba a san wannan kaifiya din sai ta hanyar mai shar'antawa, al-hakim, wanda yake gwani mai kin hikima, wanda baya ajewa komai face dai a gurin da ya dace da shi, al-alim, sannan kuma cikakken masani game da abin da yake gudana a cikin bayinsa da kuma abin da zai zama to maslaha ne ga bayinsa, shine Allah ta'ala. Shi kuma duk abin da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala, wanda zai yi mana bayani game da Allah shine wa ma'aiki alaihi salatu wassalam. To kaga dole su yi tambaya game da abin da ya shafi kaifiya a shar'ance, kaka Allah ta'ala yake so mu yi maka wannan salati ka karantar da mu, sai baki kuma ya karantar da su. Wa hadha kama law sa'aluhu an kayfiyati as-salati al-mafruḍa, albali yace wannan kaman dai da a ce za su tambayi maiki alayhi salatu wassalam dangane da kayfiyar yanda za su yi sallah wanda take abul fardantawa akan su. Misali qawlihi ta'ala, da misalin fadar Allah ta'ala da yace wa qimus salata, ku tsayar da sallah. Da Allah ta'ala yace wa qimus salata, ba a guri daya ba, a guri biyu ba, a Qur'ani ko a gurare da yawa Allah ta'ala ya ce wa qimus salata wa atu zakata. A Bakara za mu ga cewa za mu samu guri biyu a cikin suratul Bakara, ma inda Allah ta'ala ya ce wa qimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in, wa qimus salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inna Allah inna la bima ta'maluna basir, ko bima ya'maluna basir. Gane da kyau, fa inna ma'rifatahum li asli ma'na as-salati fi al-lugha la yughnihim 'an as-su'ali 'an kayfiyatiha ash-shar'iyya, saboda sanin su game da ma'anar, ga asalin ma'anar sallah din a yare na Larabci, saboda as-salatu a yare na Larabci shine addu'a. Gane, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, ana Aisha radiyallahu anha tace unzilat fi ad-du'a, wannan ayar an saukar da ita ne a cikin addu'a, wato kada ka yi addu'a da ƙarfi, sannan kuma kada ka yi ta a ƙasa-ƙasa, kada ka tagi baina zalika sabila. Amma Abdullahi dan Abbas, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim, wato shi yana ganin cewa lokacin da aka saukar da wannan ayar, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana karatun Alkur'ani, yana karantar da sahabbai Alkur'ani, lokacin da yake sallah yana bayyana karatun shi saboda sahabbai su ji karatun shi. To idan ya bayyana karatu, idan mushrikai suka ji karatun Al-Qur'ani, sabbul Qur'ana wa man anzalahu wa man jaa bihi, sai su zaji Al-Qur'ani da wanda ya saukar da Al-Qur'ani da kuma wanda ya zo da Al-Qur'ani, sai su zaji Al-Qur'ani da Allah da manzon shi.
sai Allah ta'ala ce wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wato wala tajhar bi salatika fa yasma'u al-mushrikun fa yasubbu al-qur'ana wa man anzalahu wa man ja'a bi wala tukhafit biha an ashabika sannan kuma kai koyi gabar jiyar da sahabbanka sai kai tsaka tsakiya ka jiyar da sahabbanka asmi'uhum su sahabbanka ka jiyar da su gulgula yanda za su ji su kuma wadancan din kada a tilla shi da karfi yalla zai isa zuwa gare su mun gane to kaga sanin su game da asalin ma'anar as-sala a yare na larabci baya wadatar da su gabarin tambaya game da kaifiyar yanda ake sallah a shar'anci wa hadha bayyinun la yakhfa wato wannan a fili karara yake baya koya ga dukkan mai dura duk wani mutumin da zai yi lissafi zai yi tunani zai ga hakan nan a fili karara yake saboda zamu ga cewa wani lokacin ma'ana ta yare na larabci da ma'anar da shari'a take dauke da ita ya sha bambam saboda yanzu idan aka ce kai ta'arifin sallah a yare na larabci aka ce as-salatu fil lughati ad-du'a وأما اصطلاح هو أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. وقال جو ذاك جو الدعاء ونجزئين يتكين أجزاء نسلة. أقول قولن دا أكيين الدعاء شين يتكين سجدة كما أن مدالة أقرب ما يقول الأمد من ربي هو ساجن فأكثر الدعاء حديث أبو هريرة ونجزئين يتكين سيد مسلم. Da mu ga kuma akwai aqwal akwai af'al aqwal karatun fatiha yana cikin aqwal azkaru ruku yana cikin karatu yana cikin aqwal azkar na sujada yana cikin aqwal takbirat da tasmi'i da tahmidi duka suna cikin me aqwal af'al irin abin da ya shafi tsayuwa din kanta fi'il ce ruku fi'il ne dagowa daga ruku fi'il ne sujada fi'il ne to sai zaman to sun shafi me aqwalu af'al wanda kuma muftataha bitakbir ana godiya wannan ayyukan da maganganu da kabbara da fadar Allahu akbar kuma ana gama su da cewa assalamu alaikum amma kuma da niyya mun gane wannan shine me ake ce mata as-salatu a yare na larabci a shari'a ta musulunci wanda kuma a yare na larabci shine me addu'a mun gane wa amma hujjatuhu al-musharu ilayha fala shi'a albani yace amma hujjarsa ta cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai ambaci ko ɗaya ba tare da ma'aiki alayhi salatu wa salam bai ambaci wani cikin alayensa ba bai ce ayyuwa annabi salati tare da alayensa ko da matan shi ko da zuriyarsa ce wannan ba komai ba ce a wajen wanda yake karatu mun gane kada ta tada wa mutum hankali cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai ambaci ba cewa kai wa iyalansa salati ko matan annabi ko zuriyar annabi tare da yi mishi salati shi ma yake ذلك yace wannan kwa li'annahu min al-ma'lumi inda al-muslimin saboda yana daga cikin abin da yake sananne ne a wajen musulmai dukkan musulmi wanda yake nagari wanda yake karatu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya duface shi da kiriya ya saka haske na sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu a cikin zuciyarsa ya zamanto ya sanya tabarau na magabata yanda suka fahimci addini shi ma akan haka yake tafiya ba wai yana gaba gadi bane yanda shi ya fahimci addini sun san da cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam huwal mubayyin li kalami rabbil alamin wato shine wanda yake bayyana zance na ubangijin talibi wannan duk musulmai wanda suke musulmai na gari ba musulmai wanda suke jabbi ba musulmai wanda suke bar gurbi ba duk musulmi wanda yake amsa sunan musulmi wanda ya saka sunna alqur'ani da as-sunna su zamanto su ne madogararsa wajen kalatowa hukunci a cikin addini ya san cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam shi ne yake bayyana zance na Allah subhanahu wa ta'ala saboda wanda aka saukarwa zancen shi ne ma'aiki ko to shi zai yi bayani yanda za a fahimci wannan zancen na Allah kamar yadda Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wato mun saukar da azzikir zuwa gare ka saboda ka bayyana wa mutane abin da aka sassauka zuwa gare su na alqur'ani wato mun saukar maka da sunna saboda ka bayyana musu abin da aka saukar musu na alqur'ani saboda azzikiru Allah ta'ala ce inna nahnu
nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka sassaukar da alqur'ani kuma mu ne muke bashi gaya sai Allah ta'ala ya ce kuma wa anzalna ilayka dhikra al-dhikr anan wadansu daga cikin malamai suka ce ana nufin sunna mun saukar maka da sunna taka saboda ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu na alqur'ani mun gane saboda shi ma'aiki abinda aka saukar wa mutane na alqur'ani wanda aka saukar wa wato bayin Allah alqur'ani bayin da za yi su bayin na Allah su fahimci alqur'ani sai daga sharhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai fahimci alqur'ani iya dangaren alqur'ani yace da shi kadai zai fahimci addini to har abu da ba zai yi addini wanda ya dace ba saboda akwai abin da yake mujmal ne alqur'ani wanda la yumkin wato taqmiquhu illa bisunna ba zai yi ka aikata shi ba a aikace sai ka koma sunna mun gane Allah yace waqimissalata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati da muka ce waqimissalata liduki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr da sauransu da muka ba inda Allah ta'ala ya bayani akan adadin rak'o'i na sallah ya aka ajje maka al-qur'ani aka dako maka al-qur'ani aka dako ma tafasir na duniya tun daga karni na biyu har zuwa wannan karnin da muke ci a ce da Allah ka dako mana inda aka ce az-zuhr rak'a hudu ake la asar raka'a hudu ake amma kar ka koma sunna magruba raka'a uku ake isha'i raka'a hudu ake a raka'a ta biyu ta farko a bayyana karatu a biyu ta karshe ayi karatu a asar ce dan Allah ka kawo mana inda zamu daga kuma asuba a ce raka'a biyu ake ya kawo mana inda Allah ta'ala ya fada sannan kuma da Allah ta'ala ya ce a fitar da zakka ya kawo mana inda Allah ta'ala ya ce dukiya idan ta kai kaza ne za a fitar mata da zakka kuma ga iya gurgurdan abin da za a fitar da shi mun gane ya ga cewa duk wanda zai dauki alqur'ani ya ce iya alqur'ani wahdahu yakfihi ya ga cewa asalan ma bai imani da alqur'ani ba saboda imanin sa da alqur'ani yana tilasta mai zuwa ga yin imani da sunna saboda Allah ta'ala ya ce wa ba atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha faqad bayyana sallallahu alayhi wa sallama kayfiyyat as-salati alayhi haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana kayfiyar yanda za a yi mai salati wa fiha dhikrul ali wanda a cikin ta akwai kuma ambaton iyalan gida na ma'aiki alaihi salatu wassalam fa wajaba qabulu dhalika minhu amsar wannan daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zama to wajibi ga dukkan musulmi wanda yake wato da'awar musulunci yake fatan ya hadu da Allah salim alim gane duk wani musulmi wato inda ya tabbata wannan magana ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam abinda yake wajibi akan sa shine ya amshe ta da hannu biyu ma tsabata fi sunnati kama tsabata fi qur'an duk abinda ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rike shi da hannu biyu kamar yadda ya tabbata a cikin alqur'ani saboda dukkaninsu wato tafiya suke wato kafada da kafada Allah da kyau sunna kamar yadda malamai da dama su yi rubutu akan abin da ya shafi fatiyatu sunna Dr. Mustafa Asiba ya yi littafi mai kyau as-sunna wa makanatuha fi tashri'il islam littafi mai kyau kwarai da gaske duk wata shubaha ta al-mustashriquna yan cirana addini da irin wato yan tasine da abin da ya shafi yan kalakato da sauransu wanda suke da'awar cewa sunna ta maiki alaihi salatu wassalamu ba madogara bace wanda za a koyi addini daga ita suna ganin alqur'ani shi kadai ne wanda yake mahfuz amma sunna laysatu mahfuza wannan din ya musu raddi ya musu kacakata akwai littafin miftahul janna na as-suyuti wanda ya aka abin da ya shafi al-ihtijaj bi sunna da sauransu akwai littafai da dama wanda aka rubuta a wannan bangare bangare saboda fadar Allah ta'ala da yace wa ma atakumur rasul dukkan abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama yazo muku da shi fa khuzuhu rike shi da hannu bibi wa ma nahakum anhu fantahu dukkan abinda ma yake alaihi salatu wassalam ya hana ku game da shi ya ja kunnan ku game da aikata shi to ku nesance shi ku hannu to wannan lokacin da Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da ita da ya kare yadda da shi wata rana ya faɗi waɗansu dangin nau'i na mata wanda Allah ya la'ance su sai la'ana Allahu alwashimati walmutashimati wannamisati walmutanamisati walmutafallijati lilhusn almughayyirati khalqallah shikenan fa balaga zalika mar'atan min bani aslin yaqalu laha ummu yaqub wa kanat taqra'u alquran Abdullahi dan Mas'ud yace Allah ya la'anci macen da take shaushawa da wanda take neman a yi mata shaushawa a huska da wanda take askewa gashin jiranta saboda ta ƙara kyau da wanda take neman a yi mata haka nan da wanda take yin wushiriya ta dare hakoranta saboda idan ta yi dariya a ga hakoranta cas sun fito yanda ya dace yanda mace take so wanda suke canza halittar Allah duka Allah ya la'anci su akwai wata mata ta Banu Asad wanda tana karanta alqur'ani bai ce wanda Allah ta'ala ya ba ta himma wajen karanta alqur'ani sai labari ya isa kunnan ta cewa ga abinda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa shikenan sai ta zo wajen shi tace ka ce Allah ya la'anci waɗannan dukkanin su tace ni kuma la qara'atu ma bainal lawhaini kuma wajadtu fi ma taqul na karanta alqur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi amma abin nan da kake faɗa na cewa Allah ya la'anci su ni ban taba gani ba ban sani ba ko alqur'anin da yake wajina ne babu ko kuma dai kakane gane shi to inda alkin karanta shi tun daga farko har ƙarshe kin karanta shi kin same shi la in kunti qara'ati laqad wajadti shi inda har kin karanta alqur'ani tun daga farko har ƙarshe shi to lalle kin samu wannan sino da sai dai kuma wani lokacin magani ne a gonan yaro bai sani ba ya kashi sai aha sai amma qara'ati qaulallahi ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu sai bala na karanta sai to fa inna qulana azalik mazala shine yare kuma ya la'anta to abunda Allah ta'ala abunda mazala yace ya tsine mai to Allah ta'ala ne tsine mai sai fa inna ra'a halaka yafa'aluhu ila akhir alhadith hadithan alqama ibn qais wa dana cikin sahih bukhari da muslim wato zamu ga cewa sahabbai na ma'aike alaihi salatu wassalam ba sa bambancewa tsakankanin abunda ya tabbata a sunna abin da ya tabbata alqur'ani da abin da yake cikin alqur'ani idan ma'aike alayhi salatu wassalam yace kaza suna ganin kaman wato abin da yake cikin alqur'ani shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yace Allah ya la'anta tare da cewa kuma alqur'ani in ka buda tun daga farko har ƙarshe din ba za ka samu ba iya inda za ka samu ita ce wannan gaba din kuma ata kumur rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu da kuma ma bare hawa'in da kuma ayoyin da suke nuni zuwa ga cewa dole ne abu ma'aike alayhi salatu wassalam in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulul amri minkum wa ulul amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila da mu ga cewa wato الرجوع الى الله شيء ارجو الى كتاب الله والرجوع الى الرسول شيء a lokacin rayuwarsa shine koma zuwa gare shi kai dai bayan yayi wafati shine mai zuwa koma zuwa ga sunnar sa abinda ya bar mana sunna din nan ta sa kuma ta zama to yanzu mudawwana shi Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya rijal wanda suke zarata wanda sun yi kokari sun yi fafutka wajen tattara sunna ta ma'aike alayhi salatu wassalam da saka ta a cikin guri daya tun a farkon wato bar ma'aike alayhi salatu wassalam zamu ga cewa akwai sahif muka roka sahifatu wato Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda zamu ga cewa ashabu sunan sun fitar da ita a cikin littattafan su mun gane da kyau Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi wala ana ce ta ita sahifatu sadiqa mun gane irin muka dauka Hakim ibn Hisam zamu ga Muawiya ibn Haida an abihi an jaddi wala ita ma ashabu suna sun fitar da ita ga Hisham ibn Munabbih wato Hisham ibn Munabbih a dan uwan Wahab ibn Munabbih mun gane da kyau akwai su da dama wanda tun a wancan lokacin sun fara rubuta sunna ta ma'aiki sai da manto a zamanin Umar ibn Abdul Aziz zamanin Umar ibn Abdul Aziz wanda Umar ibn Abdul Aziz Allah ta'ala ya cikansa da rahama to zamu ga cewa a lokacin sa wajen saboda shi bai rayuwa mai tsawo ba wajen shekara ta 100 ya rasu an haife shi hijira ta maiki tana 60 ya rasu hijira ta maiki tana 100 zuwa 101 bai wuce shekara 40 a duniya ba yayi khalifanci tsawon shekara 2 to a lokacin sa ne lokacin su Ibn Shahab bin Zuhri suna matasa lokacin suna karantar da sunna Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shahab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr al-Qurashi al-Madani Abu Bakr al-Madani wato az-Zuhri kenan to a lokacin Umar dan Abdul Aziz shi ibn Shahab bin Zuhri yana daya daga cikin wadanda suka fara tattara ta awwal jami' al-hadith wal athar ibn Shahab amira lahu Umar mun ga da kyau sai kuma bayan ibn Shahab bin Zuhri wanda ya rasu hijira ta maki tana 125 shi sai kuma aka samu wato manya malamai ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj 150 ya rasu wa awwal jami' fil abwab jama'atun fil asl ibtirabi kabri Jurayj wa Hushaym Malik wa Ma'mar wa walad al mubarak amma ga cewa ibn Jurayj 150 Ma'mar ibn Rashid al-Azdi 150 Imam Malik 179 mun ga najin to wannan kuma sai zai zama to sun fara tattara ta ma akan abwab bangaren sallah babubukan da zasu sako a cikin iya hadisan da suke magana a wannan babu alwala sarki haka zakka haka azumi da sauransu amma a wancan lokacin tattara su ake a hada su a guri da mun gare da ka samu hadisin da yake magana akan alwala a cakuɗa da hadisin da yake magana akan haji da ka samu hadisin da yake magana akan haji cakuɗa da hadisin da yake magana akan gado amma kuma a zamanin sa Imam Malik sai ya zama to saboda sauƙaƙe wa al'umma sai aka fara bayani akan haka na a tattara maka hadisan da suke magana akan babe da a yi maka kitab akan su kitabun kaza kitabun tahara kitabu salati kitabu kaza kitabu kaza mun gane da kyau sai kuma su Imam Bukhari al-Imam Bukhari Allah ya ji kansu da rahama sai kuma suka zo su bayan rasuwar Imam Malik da shekara 15 sai kuma aka haifi Imam al-Imam Bukhari lokacin da ya zo shi kuma sai yayi kokari wani abin da ya shafi tattara sunna ta maki wanda ta tabbata wanda ingantacciya ce wanda babu jayayya babu garrama akan tabbatu ta zuwa ga maiki sai tattara hadisai sama da hadisi 4000 da wani abu wanda idan aka hada halu mukarrabat babu ga cewa hadisi 9000 ya fice 7800 kina ga idan ka hada halu mukarrabat sai ya zama to al-Imam Bukhari yayi wannan kokari mun gane da kyau da buga sunna tun a lokaci wanda yake mubakkir malamai suka fara yi mata aiki kuma har yanzu ba a gushe ba ana yi mata aiki da kowane lokaci Allah ta'ala ya korata ya zaburar da zarata wanda suka fahimci alqur'ani kuma suka fahimci sunna din da tabarau na magabata suna yi sunna din aiki don wata shubaha da za a shigo da ita cikin addini sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kinsa musu wajen karewa wannan shubaha ta hanyar karantar da alqur'ani da sunna wannan shubaha da za a shigo da ita cikin alqur'ani ko a shigo da ita cikin sunna sai zama to sun yi martanin ta sun mayar mata da martani ita wannan shubaha da aya ta alqur'ani da kuma sunna ta maiki alaihi salatu wassalam sun gane wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadar maiki alaihi salatu wassalam da yi fil hadithin sahih al mashhur a cikin hadisi wanda yake ingantacce wanda yake shahararre magana ce ala ku saurara ku ji inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu wato hakika ne an bar alqur'ani da kutamkacin alqur'anin tare da shi ita ce sunna hadisin al-mikdam ibn madi kariba yana cikin sunan abi daud wa huwa mukharraj fi takhrij al-mishkat wato al-albani yace wannan hadisi nayi takhrijin sa a cikin wato takhrij ahadith al-mishkat takhrij al-mishkat kenan mun gane wato abinda yasa wannan hadisi na alawi ne inni ujitul qur'an wa mithluhum ahu baya cikin bukhari da sai yasa ce bukhari mun gane walaita shairi ma za ya kulu nashashi bi ce ban san ba kuma abinda wannan al-ustaz Muhammad Isaaf al-Nashashi bi ban san abinda zai fada ba wa man yaqtaru bi baraj kalami da kuma dukkan mutumin da ya rudu wato da korar zancansa da zancansa wanda yake kura wanda ba hujja ko takwabo a cikinsa fi man asa an yunkira tashahhud fi salati ban san abin da zai faɗa ba cikin mutumin da shi da iri-irinsa waɗanda ya zamanto zancansa suna ganin cewa zancansa Allah ta'ala ya ba su sanin duga za su yi magana wanda take magana ce wanda take mai rauni ya kura cikin wanda yake musambayin tahiyya din a cikin sallah. Saboda idan mutum yace to shi bai ma yadda da cewa a cikin sallah ana yin tahiyya ba, saboda Allah ta'ala a cikin alqur'ani bai ambata ba, ko akwai inda Allah ta'ala yace ku yi karatun tahiyya a cikin sallah. To yace to shi wannan annashashi bi da iri-irinsa waɗanda suke ruduwa da zancansu, to ya za su faɗa game da mutumin da ya yi inkarin ma yin tahiyya a cikin sallah. Aw ankara alal haidu taraka as-salati was-sawmi fi haidha, ko kuma mutumin da ya yi musambacin da take cikin jini na al'ada ba za ta bar sallah ba, ba za ta bar azumi ba a lokacin da take cikin jini na al'ada, saboda Allah ta'ala bai ce ba su daina sallah su daina azumi. Mun gane da kyau, saboda ka zo lokaci in mutum yana jin wato lalata sai a samu wanda shi ko ya bafi shi fandarewa. Shi annashashi bi ya yi masa yin salati ga ma'aiki a daya ga alayen ma'aiki da matansa, ko to ina kuma ya zai karata tunda ya ce a cikin alqur'ani ba haka, Allah ta'ala bai ambaci cewa a yi wa matan shi da alayensa a cikin salati ba. To me zai faɗa in ya ce da alqur'ani zai kafa hujja dangane da mutumin da ya ce shi kuma bai ma yadda da cewa akwai tahiyya a cikin sallah ba, saboda sallah a cikin alqur'ani tun daga farko har ƙarshe ba za ka samu inda za ka yi tahiyya ba a cikin sallah. Mun gane da kyau. Sannan kuma haka macen da take cikin jini na al'ada, a ina za ka karato cewa Allah ya ce kada ta yi sallah, kada ta yi azumi a lokacin da take cikin jini na al'ada? Mun gane da kyau. Ayar da take magana akan jini na al'ada wai sanu naka adil mahid ce, kulwa adan fa atazilu nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ina ga wannan ita ce ayar da take magana akan jini na al'ada na mata, ba ta yi magana akan cewa kada su yi sallah, kada su yi azumi ba a lokacin da suke cikin jini na al'ada. To me zai faɗa game da mutumin da ya wannan musu? Bid'awa anna Allah ta'ala lam yadhkuri at-tashahhud fil Qur'an, da da'awar cewa haƙiƙa Allah madaukakin sarki bai ambaci tahiyya a cikin alqur'ani ba, wa innama dhakara al-qiyama wa ruku'a wa sujuda faqat, sani dai kadai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci tsayuwa ne da ruku'u da sujada kadai. A wani gurin Allah ya ce wa inna salata wa atu zakata, a wani gurin warka'u ma'ar raki'ina, a wani gurin ya ambaci mai sujada, ya ayyuhal ladina amanu ruku'u wa sujudu wa abudu rabbakum wa fa'alu al-khaira la'allakum tuflihun. Amma dai ina gani ba ce ba wata shahar. Mun gane wa annahu ta'ala lam yusqit fil qur'ani salata wa sawma anil haid, sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani bai sar yadda sallah da azumi ba ga macen da take cikin jini na al'ada. Da ga fal wajibu alaiha alqiyamu bi dhalik, abin da yake wajibi akan macen da take cikin jini na al'ada shine ta yi sallah ta yi azumi, saboda tana nan a matsayin ta na baliga musulma, to da haka za ta yi azumi, za ta yi sallah ko da tana cikin jini na al'ada. To fa hal yuwafiquna hadha al-munkira fi inkarihi am yunkiruna alayhi dhalika, shin shi al-ustadh Muhammad Isaaf an-Nashashibi da waɗanda suke da ruwa da kuran zancen su za su wafaka wa wannan mai buso din akan buso din shi, za su yadda da shi akan cewa su ma suna tare da shi, sun wafaka mishi akan inkarin da yake yi game da tahiyya da kuma inkarin barin sallah da azumi ga macen da take cikin jinin al'ada, ko kuma a'a su ma ba za su yadda da wannan ra'ayin da yake kai ba? Ɗayan biyu ne. Mun gane da kyau. Amma dai ya zamanto su waɗanda suke ganin cewa ba za a yi salati ga alayen ma'aiki ba, saboda bai zo a cikin alqur'ani ba, amma ya zamanto sun yadda sun sa hannu cikin tafiyar waɗanda ba su yadda da cewa za a yi tahiyya a cikin sallah ba, sannan kuma ba su yadda da cewa mace idan tana cikin jinin al'ada za ta daina sallah, za ta daina azumi, amma su yi sun yi akan sun yadda da wannan tafiya ɗin, ko kuma su ce ba su yadda ba? Ɗayan biyu ne ku. Fa in kana al-awwal, idan ya zamanto na farko ne ra'ayi na farko shine su ce ba su yadda ba, idan sun yi ce ba su yadda ba da cewa lalle macen da take cikin jinin al'ada ta yi sallah, ba su yadda da haka nan ba. Wa dhalika mimma la narju, wannan kuma abu ne wanda ba ma tunanin hakan nan za ta faru. Faqad dallu dalalan ba'idan, ba ma tunanin za su yadda da hakan din. Mun gane da kyau. Idan sun yi musu sun yi sun yadda da hakan din, to abinda ba ma fatan za su yi hakan din. To indai har sun tafi akan wannan ra'ayi na farko na cewa su ma sun wafaka musu, to faqad dallu dalalan ba'idan, haƙiƙa sun bace fata wanda yake manesanci da kan gaskiya. saboda lokacin da suka yadda akan cewa waɗannan mutane wanda ba sa kan doran sunna ta mahaifi alaihi salatu wasalam iya alqur'ani kadai suka wadatu da shi, shi yasa suka ce mace da take cikin jinin al'ada za ta iya yin sallah, za ta iya yin azumi, suka wafaka musu akan haka, wanda kuma ba ma tunanin a matsayin su na musulmai wanda suka dan fahimci addini daidai gurgudu za su wafaka akan hada. To in dai har sun wafaka musu to sun bace bata wanda yake manisanci. Wa kharaju an jama'atil muslimin, sun fita daga jama'a ta musulmai. Wa in kana al-akhir, to idan kuma sun zabi ra'ayi na karshe shine sun yi musu raddi ba su yadda da wannan ra'ayin da suke kai ba, to faqadu wufiqu wa asabu, haƙiƙa an katartar da su daidai, sannan kuma sun dace da karantarwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Kuma raddu bihi alal munkiri, da kuma abin da suka yi raddi da shi akan wanda ya musu din, to abin da suka yi raddi da shi akan wanda ya musu wannan na cewa macen da take cikin jinin al'ada ba za ta yi, ba za ta yi sallah, za ta yi azumi, suka mayar mai da martani da sunna ta ma'aiki, saboda nana Aisha ta ce kunna nahidu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi, mun gane. To abinda suka mayar da shi na raddi akan wanda ya musan hakan din, to fa huwa radduna ala al-nashashi, albani yace to ma shine raddi mu akan shi wannan nashashi, in dai har za su kafa hujja da sunna ta ma'aiki akan cewa wanda yake sallah dole sai yayi tahiyya, saboda babu ita a cikin Qur'ani gum, za su kafa hujja ne da sunna. To kuma wannan shine raddin mu da shi nashashi bi wanda ya musa salati ga alayhi ma'aiki alayhi salatu wassalam. Wa qad bayyana laka wajha zalik, hakika mun bayyana maka fuskar hakan din, kuma saboda mun bayyana maka dukkanin su waɗannan ahkamu ne wanda sabata fi sunna, bangaren abin da ya shafi karatun tahiyya sabata fi sunna, bangaren abin da ya shafi tarku al-haid as-salata was-sawm abu ne wanda ya tabbata a cikin sunna, haka nan bangaren abin da ya shafi salati ga alayhi ma yake abu ne wanda ya tabbata a sunna, dan haka dukkanin su batirka bitirka, idan har su waɗanda suke da awarcewa ba za a yi salati ga alayen ma'aiki ba, to su yadda da cewa kuma mace mai cikin mai jini na al'ada ba za ta daina sallah, ba za ta daina azumi ba, mun gane. Na'am. Fahidhar ayyuhal muslim, yace fahidhar ayyuhal muslim, ya kai musulmi ka shiga taitayinka, ina jama kunni an tuhawila fahma alqur'ani mustaqillan an as-sunnati, kai famar ka fahimci alqur'ani shi kadai ba tare da ka goma shi da sunna ba. Yana jama hukunne game da cewa kace kai iya zaka iya fahimtar alqur'ani ba tare da ka kulla alaka sa da sunna ta ma'aiki ba, bai dace ba wannan musulmi baya haka. Fa innaka lan tastati'a zalika, hakika kai da dai ba zaka iya haka ba, lan tastati'a zalika, ba yanda za a yi ka iya fahimtar alqur'ani idan baka goma shi da sunna ba. Yace walau kunta fil lughati sibawayhi zamanik, yace idan kana tunanin cewa larabcinka da jin larabcinka da sanin ka'idodinka na luga ta larabci, ko da ka kai sibawayhi da zamaninka a cikin koyon harshe na larabci ba za ka iya ba, mun gane. Saboda sibawayhi a zamanin shi wato ilayhil muntaha fi ilmin luga, ko a ilimi na luga sibawayhi ya zama to umda, to ko da kai yanzu a zamaninka ka zama to umda a bangaren luga, idan kai magana maganar ka tabara ce a bangaren luga, to ko da ka kai wannan matsayi ba za ka iya fahimtar alqur'ani ba idan ka cire, idan ka cire alaka shi da sunna, mun gane. Wa hakal misala amamaka, yace karki misali a gabanka, ana khudhil misala amamaka, ga misali a gabanka. Fa innan nashashibiya, wato hakika wannan ustaz Muhammad Isaaf an-Nashashibi, hadha wannan kana min kibari ulama'i al-lugha fi al-qarn al-hadir, ya kasance yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman luga a wannan karni da muke ciki, yana daga cikin malaman da suke faɗa a ji a ɓangaren luga, in suka ce kaza ɗin nan wato shine larabci na gaskiya, shine larabci na daidai, kaza akwai kuskure cikinsa, to a ɓangaren yare ɗin na larabci ba magana san mu ta baranci. Fa anta tarahu qad dalla hina qtarra bi ilmihi fi al-lugha, kai kuma gashi kana ganin cewa hakika ya bata lokacin da ya rudu da ilimin da yake da cikin luga, saboda ya rudu da cewa shi ya san luga, shi yasa ya zama to da yayi tahakkumi akan shari'a, kuma sai ya zama to ya bace. Walam yas'in ala fahmi al-qur'ani bis sunnah, walam yas'in bis sunnah, bai nemi taimako da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba, ala fahimin qur'an akan fahimta ta alqur'ani akan fahimta alqur'ani saboda ba yanda zai mutum ya fahimci alqur'ani fahimta mai kyau sai lokacin da ya hada alakar alqur'ani da sunna a lokacin zai ji madar alqur'ani din ta bayyana a gare shi zai ji tsagoran ilimi na alqur'ani din ya bayyana a gare shi amma lokacin da ya kade alqur'ani ya cire shi shi kadai bai hada shi da sunna ba to wadansu ayoyin ba za su fassaru a gare shi ba bal bari dai innahu ankara haka ma arafta wato hakika shi wannan al-ustadh Muhammad Isaaf ya mai musan sunna din ta maiji alayhi salatu wassalam kamar yadda ka sani a baya na cewa ya ce alun nabi ba za a yi min salati ba da hujjar cewa hakan nan bai zo a qur'ani ba wal amal thalathu ala ma naqulu kathiratun jiddan la yatasi'u al-maqamu li dhikriha misalai akan abin nan da muke faɗa na cewa mutum ba zai wadatu ba da alqur'ani shi kadai dole sai ya hada shi da sunna suna da yawa kware da gaske wanda al-maqamu wannan matsayi na abin da ya shafi wannan littafi ba zai ba mu damar mu ambato waɗannan misalan ba wa fi ma sabaka kifayatun wallahu al-muwaffiq wato cikin abin da ya gabata na baya akwai wadatarwa game da mai tunani Allah tabaraka wa ta'ala shine mai katartarwa zuwa ga hayya wanda take mai kyakkiya ina ga anan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba sai mu tashi da kan fa'ida ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.